da yake shirye domin fara league na kasashen duniya daban-daban na bana na shekara 2017 zuwa 2018. A yanzu haka hankalin kungiyoyin kwallon kafa na duniya ya karkata wajen saye da sayarwar ƴan wasan kwallon kafa, inda a yanzu haka wasu kungiyoyin suka fara sayen ƴan wasa domin gyaran club ɗinsu, wasu kuma suna tattaunawa domin sasantawa a tsakaninsu da kungiyoyin da suke da buƙatar ɗan wasa, wasu kuma sukan karɓo aron ƴan wasa ne, wasu sukan ba da aron ƴan wasa. A yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tana kan gaba wajen sayen mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta AC Milan mai suna Donnarumma. AC Milan ta ce mai tsaron ragan har yanzu ya iya sake rattaba hannu a kungiyar, duk da yana da sauran shekaru ɗaya da ya rage masa kammala kontrakinsa a club ɗin. Juventus ko na kasar Italy ta ƙi amincewa da ta sayar da ɗan wasanta mai suna John Cuadrado kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ɗin da kasar Ingila da Tottenham duka da kasar Ingila sun shiga sahu ɗaya wajen zuwarcin ɗan wasan tsakiyar na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid mai suna Mateo Kovacic. Ita ko Kanabati tana shirin sayen ɗan wasa gaba na kungiyar kwallon kafa ta Leicester City mai suna James Vardy. Manchester United ta ce har yanzu bata ba da ƙarfi wajen sayen ɗan wasan gaba na Torino mai suna Andrea Belotti, har sai ta kammala da batun sayen Alvaro Morata daga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kafin ta waiwaya kan batun Belotti. Ita Real Madrid tana bukatar Manchester United da tafiya ta fam miliyan 78, ita kuma Manchester United ta taya ɗan wasan fam miliyan 65, inda ake sa za a kammala wannan ciniki a satin da za a yi. Ɗan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta BGC Marco Verratti dai hudu na dab da komawa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a kan kuɗi fam miliyan 88, inda daga baya kungiyar kwallon kafa ta BGC din ta ce ba za ta sai da ɗan wasan ba ko da fam miliyan nawa za ta saya shi. Sai dai yanzu haka ɗan wasan ya samu goyon bayan wakilinsa, shi ya sa ya nuna sha'awar sa na koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Idan muka dawo wasanni da ake buga ko a tarayyar Najeriya, ɓangaren Nigerian Professional Football League Premier League na shekara 2016 zuwa 2017, mako na 25 a yau kungiyar kwallon kafa ta Lobis za su karɓi bakuncin Rivers United, za su fafata wannan wasanni da misalin ƙarfe 4 na yammaci abubuwan Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chadi, inda sauran wasan kuma za a buga shi ranar Lahadi 18 ga watan Yuli na shekara 2017. Huta lafiya.
Kanan shirye-shirye su zo muku ne daga